This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Da fatan an waye gari lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirin mu na safiyar yau Laraba 8 ga watan Janairun 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga Zahra da kanun labaran.
Zababban shugaban Amurka Donald Trump ya jaddada cewa dole ne a kammala yarjejeniyar sako mutane kusan 100 da Hamas ke garkuwa da su kafin a rantsar da shi ko kuma gabas ta tsakiya sake shiga tsakiya. Wata girgizar kasa mai karfin gaske ta afko a wani yankin yammacin China da kuma yankunan kasar Nepal, inda akalla mutane 126 suka mutu. Shugabar kungiyar agaji ta Red Cross ta bayyana manufofin kungiyar a kan Siriya bayan wata ziyarar kwanaki uku da ta kai domin duba halin da ake ciki a kasar.
To kanin labaran kenan. A cikin shirin kuma za a ji cewa masu sharhi akan al'amuran diplomasiya sun buƙaci sabon shugaban kasar Ghana ya sa baki a cikin rikicin ECOWAS da kasashen nan uku da suka balle daga kungiyar.
Kaji da ita ne uwa uba na ECOWAS ba ki daya, sai kuma sabon shugaban kasar Ghana da ya kwari kan lamarin diplomasiya da tsara sarki da karfi a yau amfani da diplomasiya kan da za a shawo hakkunan wani doki kasashe guda uku da sun kan buƙaci.
Sannan za a ji cewa wani rikici da ya sanadiyar kisan mutane tara a jihar Ondo ya kai da sanya dokar ta ɓaci. Ko me yayi zaki haka?
Wanda ne wanda ya kawo na kwaci sun nan ne
da wata matsafa.
To abin ya faru ne tun shekara kamar 16 da ta suka kauce. So ya taɓa kashe wani. To amma yana ta guje-guje ana kawo ƙarshen abin. Don wajen nila din na an zauna an yi sulhu. Da an yi sulhu cewar komai ya wuce ya wuce, sai ya amfani da wannan damar bare samu guri ya zauna. To wannan zaman da ya yi shi ne da aka samu dama aka je aka kashe shi.
Bayan nan kuma muna tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyin na zai gabatar. Kuma shirin na wannan makon zai mai da hankali ne akan batun nadin sabon shugaban kasar Ghana. To amma duk wannan sai bayan mun ji halin da duniyar ta yi.
Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da wannan safiya. Zababban shugaban Amurka Donald Trump ya jaddada cewa dole ne a kammala yarjejeniyar sako mutane kusan 100 da Hamas ke garkuwa da su kafin a rantsar da shi ƙasa da mako biyu masu zuwa. Trump ya sake nanata barazanar cewa gabas ta tsakiya za ta shiga tsakamin wuya idan ba a sako waɗanda aka yi garkuwa da su ba kafin bikin rantsar da shi a ranar 20 ga watan Janairu. Trump ya ce, bana so in yi katsalandar a tattauna yarjejeniyar, amma idan waɗanda aka yi garkuwa da su ba su dawo gida ba kafin na kama aiki, to gabas ta tsakiya za ta shiga tsakamin wuya. Ba za ta ƙarkewa Hamas galau ba. Maganar gaskiya shine ba za ta ƙarkewa kowa da kowa galau ba. Ba sai na ƙara maimaitawa ba, ya kamata a ce tuntuni an sako waɗanda aka yi garkuwa da su baki ɗaya. Bai kamata a yi garkuwa da su ba tun farko. Bai kamata a kai harin ranar 7 ga watan Oktoba ba. Wakilin Trump na musamman a gabas ta tsakiya Steve Witkoff, wanda shi ma ya jawabi a takaice a wani taron manema labarai a Malago gidan Trump, ya ce yana sa ran kai ziyara Qatar a ranar Talata ko Laraba, amma bai bayyana wanda zai gana da su ba a ziyarar tasa a yankin. Wata girgizar kasa mai karfin gaske ta afko a wani yanki mai tsayi na yammacin China da kuma wasu yankunan kasar Nepal a jiya Talata, inda ta lalata ɗaruruwan gidaje tare da cika tituna da baraguzan duwatsu, sannan kuma ta hallaka akalla mutane 26 a Tibet. Wasu da dama sun makale yayin da gwamman kananan girgizar kasa ta afko a yankin mai nisa. Masu aikin ceto sun haura tudun domin ceto waɗanda baraguzai suka danne, yayin da wasu ke amfani da tsanuka a ƙauyen da suka lalace. Kamfanin dillancin labarai na Jinwa ya bayyana cewa akalla mutane 188 ne suka jikkata a yankin Tibet da ke da iyaka da China. Shugabar kungiyar agaji ta Red Cross, Mirjana Spoljaric, ta bayyana manufofin kungiyar akan Syria bayan wata ziyara kwanaki uku da ta kai domin duba halin da ake ciki a kasar. Spoljaric ta kai ziyara birnin Idlib, wanda yakin basasar Syria ya daidaita, ta kuma zanta da iyalan da suka rasa matsugunan su. Tace kalubalen da ake fuskanta a halin yanzu sun zama abin tunatarwa akan muhimmancin haƙoƙin da ke kunshe cikin dokokin jin kai na ƙasa da ƙasa da kuma buƙatar a kare su. Muna buƙatar mu koyi darussa daga abubuwan da suka faru a baya a cikin gaggawa, ba wai a maimaita su nan gaba ba, don tabbatar da cewa al'ummar Syria sun samu makoma mai kyau a nan gaba. Har ila yau Spoljaric ta gana da membobin kungiyar waɗanda ake tsare da ƴan uwansu da kuma waɗanda suka rasa ƴan uwansu a gidan yarin Sidnaya da sauran jami'ai. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Zahra ta karanto mana sauraron labaran bayan an saurari rahoton mu na farko wanda zai kai mu kasar Ghana, inda masu sharhi kan al'amuran diplomasiya a kasar da Niger suka buƙaci sabon shugaban kasar Ghana da na Najeriya su amfani da damar halartar taron rantsar da sabon shugaban na Ghana da wakilan kasashen nan da suka fice daga ECOWAS, musamman Ibrahim Traore na Burkina Faso, don sasanta tsakanin bangarorin biyu. Kiran na zuwa ne bayan da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu yayi kira da a ƙarfafa dangantaka da fahimtar juna tsakanin ƙasashen a nahiyar Afirka a wurin taron rantsar da sabon shugaban na Ghana, John Dramani. Wakilin muryar Amurka Hamza Adams na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Even when we disagree, we must choose the path of peaceful dialogue.
Wannan na daga cikin bayanai masu muhimmanci da shugaban tarayyar Najeriya Bola Ahmed Tinubu kana maga kujerar kungiyar ECOWAS ya gabatar yayin taron rantsar da zababben shugaban Ghana John Dramani Mahama, inda yake jaddada muhimmancin karfafa alaka tsakanin kasashen nahiyar Afirka domin samun ci gaba ta fannoni da dama, ciki har da tsaro da samar da sana'ar yi da dai sauransu. Yana mai cewa koda bamu amince da ra'ayin juna ba, dole ne mu zabi hanyar tattaunawa ta salama. Ba za mu iya cutar da ƴan uwayenmu ba, ko kuma mu kyale wani bako ya bata ƴan uwanmu, inji shi. Shugabannin kasashen Afirka da dama ne suka halarci taron, ciki har da shugaban sojojin Burkina Faso Captain Ibrahim Traore, halartan Traore da wasu wakilai na kasashen da suka fice daga kungiyar ECOWAS irin su Mali da Niger. Ya nuna ci gaba da dangantaka da ke tsakanin kasashen da ake karkashin mulkin soja da kasar Ghana, abinda wasu masharhanta ke gani ya kamata gwamnatin Ghana da Najeriya su hada karfi da karfi wajen ganin an samu maslaha kan rashin jituwa da ke tsakanin ECOWAS da waɗanda suke mulkin soja. Amma ko kafin hakan, ya kamata kungiyar ECOWAS ta fahimci cewa yanzu siyasan duniya ya sake, a don haka ya kamata ta dama da kowace kasa, inji Irbad Ibrahim mai sharhi kan harkar diplomasiya.
Najeriya ita ne uwa uba na ECOWAS baki daya, shi kuma sabon shugaban kasar Ghana ya kware kan lamarin diplomasiya, da ya tsara tarfi da karfi da yin amfani da diplomasiya kan da za a shawo hakkunan kowane sojoji kasashe guda uku da don an buƙace su. Ita kuma Russia ta hau kai wanga karkara, ta shi kwanakin da zaka da wasu kasashe na ce ma Faransa da sauran kasashe su kwashe sojojin su da bayan kudin da ta aikata. Saboda da shi lamarin siyasa, lamarin tattalin arziki, lamarin diplomasiya na duniya baki ɗaya na tsakewa, kuma ya kamata ita ECOWAS ta rage ta samu amfanin abin da ke gudana, cewa ba Faransa da Amurka kawai za a dafi bangonsu ba, zan China da Russia za su, amma mu kuma ya kamata mu samu haɗin kai mu san abin da muke ciki.
Shi kuwa Abbas Mumuni mai sharhi ne kan harkar diplomasiya a jamhuriyar Niger, cewa ya yi wannan kira abu ne mai kyau, amma zai yi wuya ƙasashen da suka fice daga ECOWAS su dawo, amma kokari ya kamata a yi wajen karfafa alakar kungiyar ta AES na kasashe da ke mulkin soja da kuma ECOWAS.
Tabbas musamman kasar Ghana wadda John Mahama zai wakilta, tabbas tana iya takarwa a zo a gani wajen hada kan AES da ECOWAS. Yanzu in shi shugaba John Mahama musamman wanda kowa sun hulɗa musamman ta akida da gare shi, kuma hulɗa ce akida ce ta hada ƴan ƙasar Afrika, muna tsammanin cewa zai iya takarwa a zo a gani, da yake ma dai barkewa tsakanin ECOWAS da AES kawan dai abu ne wanda ayan karago ya tashi ina tsammanin IS ta kafu sai dai kuma a gyara hulɗa ta zamantakewa tsakanin kasashen IS da ECOWAS don murin kasashen ina tsammanin haka din in nuna zai nuna ya wani abu zai samu tasiri wajen musamman waɗannan shugabannin kasashen na IS
duk da nasarorin da kungiyar ECOWAS ta cimma ana ganin ta fuskanci koma baya sosai musamman ta bangaren karfafa tsaro a wasu kasashen yankin da ma manufarta na amfani da kuɗi bai daya ta iko da dai sauransu fatar wasu al'umma shine kokarin shawo kan waɗannan kasashen da suka fice daga kungiyar zai iya taimaka a samu natija mai kyau Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi Ghana
an gaishe ka Hamza da wannan rahoto kuna tare ne dai da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu ga kashin labaran duniya na biyu
Koriya ta Arewa ta ce gwajin makamin da ta yi na baya-bayan nan ya hada da wani sabon makami mai linzami mai cin dogon zango da ta kera domin kai hari a yankin tekun Pacific a daidai lokacin da shugaba Kim Jong-un ya sha alwashin kara fadada aikin kera makaman nuclear da yake yi. Koriya ta Arewa ta bayyana na'urorin makamai masu yawa a bara ciki har da makami mai linzami mai cin dogon zango wanda za ta iya kai hari da su a makwabciyar ta Koriya ta Kudu da Amurka sannan kuma akwai fargaba cewa karfin sojan ta na iya karuwa yayin da take amfani da fasahohin Rasha bayan da kasashen biyu suka zama abokan juna a yakin da Rasha ke yi da Ukraine Kim ya sake nanata yunkurin kera nasa makaman nuclear ne don tunkarar barazana da kasar sa take fuskanta amma bai ambaci Amurka kai tsaye ba Manazarta sun ce dalilin da ya sa ministan harkokin wajen China Wang Yi ya zaɓi kai ziyara jamhuriyar Congo da Najeriya da Chad da Namibia a Afirka a wannan makon shine batun ma'adanai da man fetur da sake mayar da hankali kan gabar tekun Atlantika da kuma tasirin da kasashen yammacin duniya suke yi a yankin Sahel. Kubos Bonstadin wani editan shirin China Global South Project ya shaida murya Amurka a cikin sakon murya ta manhajar WhatsApp cewa Babban abin da ke tattare da hakan shine nuna wa duniya cewa China aminiya ce ga kowa da kowa ba ta nuna wariya ba ta nuna bambanci kamar yadda manyan kasashen yammacin duniya suke yi kamfanin dillancin labaran China Jinwa ya bayar da rahoton cewa yayin ziyarar sa ta farko a Namibia a ranar Litinin Wang ya ce al'adar shekaru 35 na kai ziyara wanda a wannan shekarar ya fara da Afirka ta nuna wa duniya cewa China ta kasance amintacciyar aminiyar Afirka kuma mafi goyen bayan ta.
Zahra Aminu fage kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Rahotonmu na biyu zai kai mu Najeriya. Ne cewa an kashe mutane tara a wani rikici tsakanin ƴan kungiyoyin asiri a garin Owo da ke jihar Ondo. Harimin gwamnan jihar na musamman ya tabbatar da mutuwar mutum tara, sannan ya ce tuni aka dau matakan tsaro a garin. Ga dai wakilin muryar Amurka Hassan Umar Tambuwal da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. Gare ka.
An kashe mutane tara a wani rikici a tsakanin ƴan kungiyar asiri a garin Owo a jihar Ondo wani mataimaki na musamman ga gwamnan jihar Ondo Loki Aidatiwa wanda ya fara bayanin rikicin ƴan kungiyar asirin ya tabbatar da mutuwar mutane tara a rikicin
Sunana Isa Umar sai ba gwamnan shawara abin da shafi bangaren Hausa jihar Ondo to abin da yake faruwa fada ne wanda ya kama na kotis din nan ne
to wato matsafa
to abin ya faru ne tun shekara kamar 16 da ta wuce to ya taba kashe to mayana ta guje-guje ana kawo karshen abun don wajen niyya din da an zauna an yi sulhu kuma an yi sulhu cewa komai ya wuce sai ya amfani da wannan damar bare samu guri ya zauna to wannan zaman da yi shi ne aka samu dama aka ji aka kashe shi
yaushe ne aka kashe shi
shekaran jiya aka kashe shi wanda suka kashe din shi ko mutanen sa su ma suka ji shi wannan abun sai suka ce gidan wancan sai suka tarar da baya nan sai suka kashe matarsa da ɗan sa
shi kuma yaushe
shi kuma jiya aka yi wannan suka zo sai abin ya tashi ya zama fada suke bin mutane suna kashe junan su ne suna kashe da shi suna kashe wannan suka shi wannan har abun mai shafi wani tsohon Ukraine namu na APC to shi yake zargin shi da mai yana cikin su da ko baya cikin su
to shi ma an kashe shi shi kuma yau aka kashe shi shi youth leader din
a jiya sai yanzu to kashe wani a chairman na NURTW na nan Johnson sun kashe shi ma
to kawo yanzu mutane nawa kuke da adadin waɗanda anka kashe
mutum tara kashe har wannan masu ziyara su tara kashe
to a cikin kwanaki nawa
ajiyar mutum tara kashe
to yaya batun dokar sabacin da gwamnatin jihar Ondo ta kafa
a tana nan tana da kuma abun bai zuwa samu ba
haka ma naji ta bakin wani mazauni garin na Owo
sunana Alhaji Nuruddin Abubakar sarki Hausa Owo to alhamdulillah mun gode Allah abin ya zo da sarki dai yanzu da kina dai ana zargane da kadan kadan ne ba wanda aka sama ba amma dai abin insha Allah ya nan fara sauki
matsayin ka mazauni garin Owo kaga gawar wanda anka kashe
to gaskiya lokacin da wannan abubuwan da yake faruwa ba ga gawari ba amma sai dai haka ta wazan ka na gani
kana labarin irin ba ta kashin da aka yi a cikin garin
to abin da yake kasancewa ina ji
gwamnatin jihar Ondo ta kafa dokar ta baci dokar tana aiki
sai da ba an ke 36 now jiya dai kamu kowa an mutum na ka taba ganin mutum da gabakin karfe 7 na dare
an bude makarantu da bankuna da kasuwanci
makarantu dai suna nan an bude bankuna ma dai an bude sai dai kuma ka san shishanin yau sai dai a hankali ba wata an ka saba ba sai dai a hankali a hankali
ko zirga zirgar jami'an tsaro kamar yan sanda da soja
akwai suna da yawa kawa a cikin garin da yan sukurben na gani da kuma yan abateku dan an turo mataimakin gwamnati ma ya zo nan garin kwata sama jama'a da hankalin su
Alhaji Isa Umar hadimin na gwamnatin jihar Ondo yace tuni gwamnatin jihar ta zuba jami'an tsaro
gama sa jami'an tsaro ai da mu ba police da matukun da sojojin da sun fito
sai dai duk kokarin gani don janta bakin rundunar yan sandan jihar Ondo ya ci tura na kira lambar kakakin rundunar yan sandan ta jihar Ondo Wurgida Fumilayo Odulami bata dauki waya ba har na hada wannan rahoton rikicin yan kungiyar asiri dai ya shayan sanadiyar mutuwar mutane da dama tare da jikatar wasu musamman a sashen kudancin Najeriya Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga Ibadan a Najeriya
an gaida na mutan Tambuwal sashen Hausa na muryar Amurka ake sauraro daga birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma ana iya sauraron mu ta tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a duk lokacin da ake so ana iya zuwa adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu ko kuma a bibiye mu ta kafafen sada zumunta kamar Facebook, X da Instagram yanzu ga shirin mu na gaba
baki mai yanka wuya Katar Ghana ta ci gaba da rike kambinta na jagora a fagen tsarin demokradiyya a nahiyar Afirka yayin da aka rantsar da sabon zababben shugaban kasar John Dramani Mahama. Jama'a assalamu alaikum. Kamar dai yadda kuka ji a labarai da rahotannin mu ajiya talata ne aka rantsar da John Dramani Mahama a zaman sabon shugaban kasar Ghana inda ya karɓi mulki a hannun Nana Akufo-Addo wanda ya kammala wa'adi biyu na mulkin sa tsawon shekaru 8. Mahama ya yi takara ne a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar adawa ta NDC inda ya fafata da dan takarar jam'iyyar NPP mai mulki kuma mataimakin shugaban kasa Mahmudu Bawumia a zaben kasar da dukkan al'ummomin duniya suka yaba da yadda aka gudanar da shi cikin lumana da kamanta gaskiya. To sai dai fa ba wannan ne karon farko da aka rantsar da shi a matsayin shugaban kasa ba, kusan shi ne karo na uku. Na farkon shi ne ta da aka rantsar da shi a shekara ta 2012 domin karasa wa'adin mulkin shugaba John Atta Mills da yake yi wa mataimaki a lokacin wanda ya rasu yana kan mulki. Sai na biyu kuma shi ne sa'ad da ya yi takara ya lashe zaɓe a wa'adinsa na farko a shekara ta 2012. Zukatan magoya bayan ɓangaren adawa da a yanzu suka sami karɓe mulki ciki-ciki da farin ciki tare kuma da yakinin cewa al'amura za su sauya daga yanayin da suka kwashe tsawon shekaru 8 suna korafi a kai.
Muhammadu Bara Mataka dan majalisa na adawa duk wanda na jami'a na NDC. Goto wanga da tsara yana gwada mutan Ghana to amince da mu kuma sun dauka mana su ba mu. Mun yi la'akari mun juwa mun rike amana da gaskiya muka kokari mu gudun iyawan mu ba za Allah za su tsara. Amma muka budurce kamar wannan yan waye mu ya adawa mu suka yi ta da alama
dukkan da mu za mu sama nasu wayannan nasu yayi gomba gwamnati na nado abin da suka yi tattalin arziki yayi rauni ba ce wace kudi cin rashawa cin hanji ga girman kai ba girmama mutane kun abu ya zo mutane na kuwa ba saulara wayannan baba kin san lokacin John Mahama da ya yi mulki farko ba haka alimu da hanzo kuwa da aradan da ana saulara ko me ake fadi ba ruwan da saka ba ita abin suke so da yake suke so da yin jama'a da muke shugabancin ko suna kuwa zawa game ga wani abu ya kamata mu saurare da kyakkyawan basira ko da za mu musa bayani ne mu yi bayani kuma za mu gyara ne mu duba mu gyara yadda za a yi ko da ba samu yadda suke so ba ya zama wajen muna gwada musu mun girmama su kuma abin da suke gwada damuwa su mu ma damuwa mu ne.
To sai dai magoya bayan jam'iyyar NPP da suka sha kai a zaben duk da yake sun yi wa sabon shugaban addu'a da fatan alkhairi amma suna ganin cewa dukkan warjace.
Sunana Alhaji Sadat Tayo, mulki ya kare annumu ya koma ga bangaren His Excellency John Dramani Mahama. Ina ji na farko dai mun mai fatan alheri Allah ya jagorace shi ya sa ya yi yayi amma to mu a fahimtar mu a ganin mu ba gidan ce za a koma ba gidan sakaran ce za a koma saboda ya zaba zuwa ya yi muka gani mun ga aikin annu shi bai yi shi da kyau ba ganiyan suka sallame shi ya ji muka zama ka da wani mulki mu kuma afati ya ci mu da an dawo an bashi mulki John Mahama dai kowa ya san shi saboda an ka duba tun da aka bashi ya zama presidential elect maganganun shi ba daɗin jiwa ko wani wurin da ya ce wai ganiyan ya kamata a yi addu'a a yi azumi saboda there's a very crucial time ahead or difficult times ahead su yin da yake maganganun shi nan kana gama new any alternative ba mu shi excuse.
Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da masana da manazarta suke bayyana irin dimbin matsalolin da suka dabaibaye tattalin arzikin kasar ta Ghana. A cikin jawabinsa bayan shan rantsuwa, Mahama ya yi alkawarin farfado da tattalin arziki. Su kuwa 'yan kasar sun bayyana fatar su ga sabuwar gwamnatin mai kamawa.
Sunana Sheikh Muhammad Kamil Muhammad, Deputy National Imam, Ahlus Sunnah Jama'a Ghana. Wala fatan mu ne abin da ya ja ya yi fiye da haka nan yau. Domin ai ganin abin da ya jiya ne aka ba ta ana ta kawo shi yau. To muna roƙon Allah abin da ya jiyan yau ya yi fiye da wannan. Kama batu irin iliminmu da yaranmu ya kamata sa'an nan muna roƙon shi kuma cikin sarautar nan kuma ya suruka mu cikin sarautar nan. Kar a bar mu saniyan ware.
Sunana ce a tafiya. Alias no problem. Daga Madina Zongo kuma organizer. Ya canye mata. Bai ci ta yi hankuli da canye mata. Mata na gajiya. Mu kwanke duka gari ba mace ba gari kwanke ci gaban mata da ya bude a samu bank bank ya yi yawa kuma tax da duka a rage tax a cire wadansu kamar yi labo da abubuwa duka a cire shi muke so dole mu mai son kwanmu na kasa mu roke shi da kari da hannu ya muna kokari dole mu yazo kasa don da dole muke aiki. Shaita zaman ni da wannan rubai ya kai boye. Bayan ke Dubai, Nigeria nake zuwa. Domin kai canjin dola ka sa kayan container ka bai ka dola. Ka zo kuma ka ruci dola. Shaita ba ka samu komai mun roke shi tsakani da Allah. In dai ya samu wuri ya wala, ya yi hakuri sai kuma dola. Dola ya zo kasa. Ko ya zo ta yi tidi mun gode.
Kamar yadda na ce abinda Ghanaians ko mutanen Ghana ke bukata a wurin shi shine wurin gyara tattalin arziki garin samar da matasa aiki yi da kuma batun kiwon lafiya da sauransu. To kuma ni a matsayina musulmi abinda kama ni kuma shine aikin haji muna fata promises da yayi ne cika game da aikin haji ya fadi cewa idan ya samu mulki musulman Ghana kowane mahajjata ya cire nauyin $1,000 akan kudin mahajjatan da da kasa aji cewa kamar ga haji fare ya reduce ya kushe.
Masu fushin baki kan lamuran siyasa sun ce tsarin yadda aka gudanar da zaben na Ghana da yadda 'yan kasar suka bayyana ra'ayi da zaɓinsu kazalika da yadda dan takarar jam'iyyar adawa ya galaba akan dan takarar jam'iyya mai mulki sun karawa kasar ta Ghana daraja a idon duniya musamman a fagen tsarin demokradiyya da suke cewa ta zama abar koyi ga sauran kasashe musamman na nahiyar Afrika.
Eh tunda muka so mu zabe cikin kasar nan ba taba yin irin wannan zabe ba. Domin za ka ga cewa in ka dauki fadin Ghana duka ana ganin kamar nan ga jihar Ghana jam'iyya kaza ne. Nan ga jihar ga kuma jam'iyya kaza ne. Amma wannan za ka ga kamar irin nasara ga da fadin ga suka yi ya hada kasar Ghana duka baki daya. Jam'iyya daya ta lashe zaben da kuma ka duba kujerun da suka samu a majalisa sun samu ne kashi 2-3 ka gane da ake cewa 2-10 zabe na tara kenan ko takwas ko nan da aka yi daga shekara arab ana gyare-gyare ana gyare-gyare ka fahimci magana sai fahimci magana ko tun lokacin da ake zuwa kada koriya da takarda haka aka zo aka yi kati aka zo aka yi biometric aka zo aka yi kaza-kaza sanabin alfahari ɗaya shi ne akwai ƙasashe da yawa suka zo koyi abin da muka yi nan musamman Najeriya mun zamna da su shekara 1912 suka zo suka dubi tsarin da muke yadda muke tafiyar da zaɓuɓɓukanmu yadda ake tafiya suka koya daga nan domin ina cikin waɗanda aka yi musu bita ina cikin wanda muka musu magana bayan haka shi kuma lokacin da aka ɗauki wani commissioner zaɓe na Najeriya Professor Tahiru Jeka ya zo nan Ghana ya zo ma ya zo zamna da muka zamna muka yi magana yadda ya koyi abubuwa amma da ya je abin da ya koyar sai ya ƙara funguwa muka je muka koya daga wuri in za ki lura da lokacin da aka soma jamhuriya ta Najeriya jamhuriyar da ake ciki an yi zaɓe shekara 1999 an yi so hudu jam'iyya ɗaya kawai ke da ake zaɓe shi ne PDP to shekara 2012 da suka zo nan muka zamna da su muka ce kaza 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 kamin shekara 2015 Buhari ya yi nasara.
Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakiliyar sashen Hausa Hawwa Abdulkarim sai dadi Balawi da ya daidaita mana sautin shirin. Mustala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
A gaida na Sanyinna. Kafin mu nade tabarmar shirin namu ga Zahra ta dawo da labarai amma wannan karan a takaice.
Zababban shugaban Amurka Donald Trump ya jaddada cewa dole ne a kammala yarjejeniyar sako mutane kusan 100 da Hamas ke garkuwa da su kafin a rantsar da shi ƙasa da mako biyu masu zuwa. Trump ya sake nanata barazanar cewa gabas ta tsakiya za ta shiga tsakami wuya idan ba a sako waɗanda aka yi garkuwa da su ba kafin bikin rantsar da shi a ranar 20 ga watan Janairu. Wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske ta afku a wani yanki mai tsayi na yammacin China da kuma wasu yankunan ƙasar Nepal a jiya Talata, inda ta lalata ɗaruruwan gidaje tare da cika tituna da baraguzan duwatsu, sannan kuma ta hallaka aƙalla mutane 26 a Tibet. Kamfanin dillancin labarai na Jinwa ya bayyana cewa aƙalla mutane 188 ne suka jikkata a yankin Tibet da ke da iyaka da China. Shugabar kungiyar agaji ta Red Cross Mirjana Sapoljarik ta bayyana manufofin kungiyar akan Syria bayan wata ziyarar kwanaki uku da ta kai domin duba halin da ake ciki a ƙasar. Ta ce kalubalen da ake fuskanta a halin yanzu sun zama abin tunatarwa akan muhimmancin haƙƙoƙin da ke kunshe cikin dokokin jin ƙai na ƙasa da ƙasa da kuma buƙatar a kare su. Koriya ta Arewa ta ce gwajin makamin da ta yi na baya-bayan nan ya hada da wani sabon makami mai linzami mai cin dogon zango da ta kera domin kai hari a yankin tekun Pacific a daidai lokacin da shugaba Kim Jong-un ya sha alwashin kara fadada aikin kera makamin nukiliyar da yake yi.
Da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe 3 kenan agogon Ghana idan mai duka ya amince. A ji wasu abokan aikinmu da shirinmu na rana yanzu kam a madadin Zahara Aminu Fahid da ta karanta mana labarai sai Dadi Balawi da ya shirya kuma ya bada umarni da ma injiniyanmu na wannan lokaci. Aisha Mu'azzu ce take muku fatar ku lafiya. Master.